Kin zama jini kuma kin zama madubi ni dubawa asali na so yau gani gaban ki nake dubawa ko nayi dare haske ne idan ki yake haskawa haskawa raina na baki masoyiya o sarauniya a ina kike na duduba banganki ba zara 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 naji zafin so na da magani yau na duba ban samu ba zara 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 ko zammace sai na fada kaunar rikice kin ga yar uwa daga na kwanta zan ganki a barci yawanci na ni shi ya saka ba na cin abinci ni na sani daga kin kauce zaki sani a kunci na saba da soyayya ina kiran yan mata ku zo ganin kanwata sarauniya gun mata da za ku gane kalarta zan ba ku labarinta Gami da ken superta sai dai bayanin na da yawa para ku gane ni pina sannan ta more suna murya kamar algaita zara 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 naji zafin so na da magani yau na duba ban samu ba zammace sai na fada kaunar rikice kalmar rabo a gari na masoya bai da sauki kowa ta ba mini zara zan dauki mataki mataki kan soyayya zara 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 naji zafin so na da magani yau na duba ban samu ba zara 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 ko zammace sai na fada kaunar rikice
Com.